Rayukar da mane masu kasar wanta ta sanadiyar kicin na Mambila, bai ku ga dukiya da kuma dabbobin da aka kashe, lamarin da ya jawo tafiyan alatsi ne daga ciki da mawajin jihar, yayin da kotu ne masu kungiyoyi suka magarzaya kotun duniya domin neman kadi. To sai dai kuma wani sabon mataki na maido da zaman lafiya a wannan yanki na tsaunin Mambila, gwamnatin jihar Taraba ta ku amince da dakatar da shugaban karamar hukumar Sadauna Mr. Janyar, sakamakon zargin da ake yi masa na suka ce a rikicin da ya auku, bai ku ga batun aka cika tashi da dukiyar al'umma. Tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi suka zargin cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a wannan rikici na Mambila. To sai dai ku yanda wannan ma ke faruwa. Kansilorin karamar hukumar Sadauna sun ma gabatar da wani kudurin dakatar da shugaban karamar hukumar Mr. Janyar, kuma ba tare da wani jinkiri ba. Gwamnatin jihar ta amince da wannan dakatarwa, inda ko aka rantsar da shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar Barangado Yusuf a matsayin shugaban riko. To ko shin kulliya za ta biya kuɗin sabulu da wannan dakatarwa da aka yi wa shugaban karamar hukumar, ga dai ma ta bakin shugaban riko Barangado Yusuf.
Amma abin da yake ciki a kan mu samu kwantar hankali, an so a dan dakatar kuma an dakatar ciyaman wanda da yana aiki, saboda a samu fili a hada kan mutane duk manoma da wayanda suna kiwo, a hada kanmu daya mu samu zaman lafiya a nan kasan da muna ce Mambila Plateau. An dakatar da shi saboda a samu zaman lafiya tukuma.
Yanzu haka wannan dakatarwar tunima ta soma jawace ce ku ce a jihar, inda masana shari'a ke fa ganin akwai abun dubawa. Barista Idris Abdullahi Jalo, dake cikin shugabannin kungiyoyin lauyoyin jihar Taraba, ya ce kansilolin ba su da hurumin dakatar da shugaban karamar hukumar, to amma ko suna da ikon tsige shi.
Kansiloli ne suka zauna suka dakatar da ciyaman bisa wani dalili, sannan ban da bayar ciyaman. So babu dalilin da yasa ba za a ba bayar ciyaman ya rike ba, da fatan su ba su da wani enough provision of constitution da ya cover affairs domin masa zaunar ne su ba. Ba wanda federal system suke ba. Therefore, duk abin da ya faru da chairman yau is sitting here on a vacant. Automatically ba chairman ba sai an gaya wani ba. Automatically. Sai dai idan suspension din ko impeachment ya tafi da suka. Wannan kuma leader zai ɗauka pending motion da zai zabe. In impeachment ne kenan. In kuma suspension din ne pending motion da za a yi sin suspension ne.
A wayanzu, gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da neman bakin zarin magance tashe-tashen hankulan da ake samu a jihar Taraban, inda ko kwamishinan yaɗa labaran jihar Honorable Antony Danburan ke ma kira ne da ke kai zuciya nesa.
Ina roƙon al'ummar jihar Taraba, ƴan uwana, ina roƙon su dan Allah, yadda ake hura wutan wannan rikici a kai nan a dawo nan yana ba mu kunya. Dan Allah yana ɓata mu a gaban duniya. Ko Allah ma ba zai taɓa jin daɗin mu ba, duk da albarkatun da Allah ya bamu nan, in ba mun yi haƙuri da juna ba. Muna nan kamar uwa ɗaya uba ɗaya, yanzu kamar ko a kowane iyali fa a Taraba akwai ba za addinin nan guda biyu fa ba a rasa su a ciki ba a Taraba da kake gani nan. Mambilawa nawa ne musulmi? Allah ka ji san yawan in ka shiga gidan Bafulatani ba za ka rasa matan Mambila wurin ba. Ya za a yi a ce ga yan wanka, kanuwarka ko adanka? Ai wannan abun ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi hakuri.
Honorable Antony Danburan kenan, da ke ma zama kwamishinan yaɗa labaran jihar Taraban, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.